Are you a block record?
Zuciya ke wari zarri ke amana ke na bai wadi ki are da ta ki zo mu zauna gani na taho yau gare ki dan magana ke ne ke wa kalmomi na cikin salama sai da rarrafe tafiya take alama akwai kashi wajibi a samu nama in an ganna an ganki wani mutum da taya sai in babu raina kwarambuwa ta dake
Kaso wanda ke son ka